sashin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Alhamis 9 ga watan Afrilu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke fada shi, Aisha ba makanan labarai.
Gaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da tallafin kudade da Amurka ke baiwa kungiyar lafiya ta duniya. Kasuwannin hannayen jarin Turai a yau Alhamis sun nuna alamun cillawa. Sannan hukumar kwallon kafa ta kasar Burundi ta ci gaba da gasar zakarin kasar duk da hadarin barazanar mutuwa daga gaduwar cutar coronavirus.
A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Niger ofishin alkali mai kare maradin gwamnatin kasar ya bayyana shirin soma sauraron mutanen da ake zargi da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaro ta kasa. Sannan kuma za ku ji inda hukumomin gwamnati ko kuma kamfanoni ba sa taimakawa jami'o'i su rayu ta hanyar kere-kere a Najeriya. Aisha Tasala kuma na nan tafi da shirin lafiya uwar jiki. Sai kuma kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Amurka za ta dakatar da kudaden da take baiwa hukumar lafiya ta duniya WHO a cewar shugaban Amurka Donald Trump, bisa ga cewa hukumar ta yi kuskure game da ci gaba da yaki da cutar coronavirus. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi hukumar ta duniya da nuna bambanci tare da fifita China kasar da cutar coronavirus ta bulla. Bata cimma burin kafa ta ba, bisa ga cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Laraba. Tare da Trump a gefensa ya faɗa a taron manema labarai na kwamitin fadar White House da suke kula da coronavirus. Muna nazarin kudade da muke baiwa hukumar WHO. Shugaba Trump ya ce gwamnati za ta gudanar da bincike akan hukumar kafin ta yanke shawara nan gaba na kudaden da za ta ba hukumar da take samun tallafin miliyoyin daloli daga Washington a duk shekara. Wannan shine kwana na biyu a jere da shugaban kasar yake tattakar hukumar ta WHO da kuma barazanar dakatar da bada tallafin kudade daga Amurka, wadda ita ce babbar mai tallafa ma hukumar ta musamman ta Majalisar Dinkin Duniya. Jami'ai daga Majalisar Dinkin Duniya da hukumar lafiya ta duniya sun mayar da martani akan barazanar Trump. Shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki hukumar lafiya ta duniya WHO, wadda ta yi kira ga kasashen duniya su haɗa kai su taimakawa juna bayan da Trump ɗin ya zargi Majalisar Dinkin Duniya da marawa China baya. Ya kuma yi barazanar dakatar da ba hukumar agajin kuɗi. A daidai lokacin da ya kamata kungiyar lafiya ta duniya ta maida hankali wajen shawo kan annobar coronavirus, kungiyar na fuskantar suka daga kasar da take kan gaba wajen ba ta tallafi. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kungiyar WHO da rashin takarwar gani wajen shawo kan cutar kana ya yi barazanar dakatar da ba ta tallafi. Da yake mai da martani, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi kira da a haɗa kai kuma ya yi gargaɗin kada a sanya siyasa cikin lamarin. Trump ya zargi kungiyar ta WHO da jan ƙafa akan annobar, duk da cewa ta ayyana COVID-19 a matsayin matsalar lafiya da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a duk faɗin duniya makonni kafin Amurka ta ayyana lamarin a matsayin mai buƙatar gaggawa a faɗin ƙasa. Kasuwannin hannayen jarin Turai sun nuna alamun cillawa a yau Alhamis, yayin da kasuwannin hannayen jarin Asiya suke ci gaba da cillawa. A birnin Frankfurt, hannayen jarin kamfanin London FTSE da DAX Index sun cilla da sama da rabin kaso ɗaya a cikin ɗari, yayin da kamfanin CAC 40 na Paris kuma ya ɗanyi ƙasa da hantsin yau a kasuwar hannayen jarin. Abun farin ciki a kasuwar Turai ya shafi ci gaban da aka samu a hannayen jarin Asia da Australia, Hong Kong, Seoul da Shanghai. Sai dai kuma a kamfanin Japan na Nikkei Index ya faɗi da kashi ɗaya cikin ɗari, a yayin da ƙasar take daɗa samun tabbatar ƙaruwar kamuwa da cutar COVID-19. A Amurka kuwa kamfanin Dow Jones, S&P da Nasdaq ba su yi armashi ba, inda masu zuba jari suke tsammanin ma'aikatar kwadagan Amurka za ta fitar da wani rahoton ƙarin rashin waɗanda suka rasa ayyukansu. Kasuwannin jarin mai sun inganta a yau Alhamis, inda danyen man Amurka ya inganta da kaso 3 cikin 100, inda aka sayar da gangar mai akan farashin dalar Amurka 25. Farashin danyen man Brent kuma akan farashin kasa da kasa ya haura da kimanin kaso 2 cikin 100, inda ake sayar da kowace ganga akan farashin dalar Amurka 33.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger, ofishin alkali mai kare muradin gwamnatin kasar ya bayyana shirin soma sauraron mutane da ake zargi da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaro ta kasa. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sule Mamuna Barma, ya aika mana da karin bayani.
Kimanin kes 177 da suka shafi kwangilolin da aka bayar a ofishin ministan tsaron kasa tsakanin shekarar 2017 zuwa 2019 ne ke kan teburin alkali mai tuhuma procureur de la republique a matsayin kammalallar rahoton binciken da gwamnatin Niger ta ce ta gudanar game da inda aka shiga da wasu dubban miliyoyin sefar da suka yi batan dabo. To kome jami'an fafutuka ke cewa ne a game da wannan yunkuri? Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin jagororin kungiyoyin da suka matsa wa gwamnati lamba don ganin an yi haske a wannan badakala.
Mu da mu ga an yi hukunci kuma a yi shi tsakanin da Allah. Duk wanda ya yi laifi ba mu san azalunci kowa. Duk wanda ya yi ba daidai ba, daidai ga godon laifin da ya yi akan doka, a yi mashi hukuncin da ya dace a mishi. Kuma ya zama to ba tsambare kowa da kowa, duk wanda abin ya shafa, shi azza ta kai kanshi.
A ra'ayin Abdulrahman Alkasim, wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun, da muka wannan haraka a hannun mashar'anta ita ce hanya mafi a'ala wajen baiwa kowane bangare haƙinsa a dokance.
Duk wanda ake tuhuma ko wanda ake zargi, za a ba su dama cikakkiya ta su kare kansu, kuma su ba da cikakken hujjoji na kariyar su. Kuma shi alƙali mai shari'a dangance da hakanan ya dauki mataki wanda ya dace bisa ga adalci, bisa ga abin da shari'a ta zayyana a yi. Kuma babu wani bangaren da zai ji kamar an cuta mishi ko an munana mishi, tunda kowane bangare ya samu dama ta kariyar kanshi.
To sai dai shugaban kungiyar MPCR mamba a hadakar cadre de concertation et d'action citoyen Nuhu Arzika ya ce dole ne a binciki abubuwan da suka faru a ma'aikatar ta tsaro tun daga shekarar da shugaba Isuhu ya dare karagar mulki kawo yau. A yanzu dai kallo ya koma wajen alkalan shari'a, in ji shi.
Alkalai da su da kungiyar su sindika din su da saman sun yi magana a bisa wangazancen, sun ce ya kamata su zan su an kama shi su yi aikinsu da doka ta basu izini. To yanzu an kawo masu, muna jiran a ce sun sa ido tsau da kafa. An yi aikin nan tsakani da Allah, an yi shi bisa hanyar gaskiya. Akwai dosiye na shekara wajen biyar a baya wanda ba dauko magana, inda ya mana onsa kaza mi sai ai jagoranci kuma an yi majamaja. To ya kamata su ma wannan dosiye a ce an dauki matakan hujjosu da kawo su nan gaban shari'a, ai musu shari'a. Tunda ai ma shugaban kasa Muhammadu Isuhu shekaran jiya da ya magana na zaman shi shugaban kasa, ai bi ta yi shekara ta.
Badakalar kudaden makamai a ofishin ministan tsaro wani abu ne da aka jima ana takun saka a kansa tsakanin gwamnatin Niger da shugabannin kungiyoyin hararen hular da suka nace akan bukatar ganin an hukunta waɗanda suka wawure waɗannan dubban miliyoyi. Lamarin da ya yi sanadiyar garkame wasu 'yan fafutuka a gidajen yarin yankin Tilaberi yau makonni sama da uku. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashin House na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labaran duniya.
Hukumar kwallon kafa ta kasar Burundi ta ci gaba da gasar zakarin kasar duk da hadarin barazanar mutuwa daga yaduwar cutar coronavirus a duniya. A cikin wannan makon, kasar da ke gabashin Afirka ta sanar da mutane 3 na farko da suka kamu da COVID-19. Duk da haka mutane kalilan ne suka kamu a Burundi, da har yanzu bai saka hukumomi sun dauki matakan hana taruwar jama'a da yawo da yawa ba. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Vital OFC Jean Gilbert Kayankore ya ce 'yan wasansa suna daukan matakai kamar wanke hannayensu da kuma gaisawa ba tare da shan hannu ba. Ana gwada zafin jikin 'yan kwallon da suke zuwa filin wasan kafin su shiga fili don a tantance idan suna fama da zazzabi, alama da take nuna mutum yana dauke da kwayar cutar. Daga ƙarshe shugaban China Xi Jinping ya ce zai ba kasashen Afirka goyon baya tare da kuma tallafa musu, musamman ma kasar Afirka ta Kudu, wajen yaki da annobar coronavirus. Kafar yada labaran China ta ambata a wata hirar da ta yi da shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ta wayar tarho a jiya Laraba akan yadda kasar ta nemi China ta kawo mata dauki a farkon lokacin da China ta fara yaki da annobar. Zi ya ce China za ta sanar da Afirka ta Kudu matakan da suka dauka wajen dakile yaduwar coronavirus. Kana kasashen biyu za su inganta haɗin kai tsakaninsu a bangaren kiwon lafiya. Zi ya kuma bukaci 'yan China da suke zaune a kasar ta Afirka ta Kudu da su baiwa kasar gudunmawa wajen yaki da annobar. Afirka ta Kudu tana da sama da mutane 1,800 da suka kamu da cutar coronavirus, adadi mafi yawa a nahiyar. Ya zuwa yanzu an danganta mutuwar mutane 18 da cutar.
Gaida Aisha Ma'azo da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni da ke fitowa daga Najeriya na cewar hukumomin gwamnati ko kuma kamfanoni ba sa taimakawa jami'o'i su rayu ta hanyar kere-kere a Najeriya. Wakilinmu daga Abuja, Nasiru Adamu Elifaya, ya aika mana da wannan rahoto.
Da zarar mutum ya shiga shafukan yanar gizo da sauran kafafen labaru, zai ga mutane masu hazaka a Najeriya na kera wasu abubuwa da za su taimaka wa kasar ta hanyoyin samun abubuwan da take bukata ba tare da tafiya ketare ba. Tun farkon hawan gwamnatin APC a 2015, shigowar Buhari ya nuna takaici hatta tsinken zakaci hakuri sai an shigo da shi daga ketare. Shin kusan shekaru 5 da mulkin gwamnatin an samu kullar kamfanoni masu kera tsinken zakacin hakurin ko kuma sai gidajen waina, shagunan hura da nono ko tukwanen barasar gargajiya? Dr. Faruk Bibi Faruk na jami'ar Abuja, wanda masanin siyasar tattalin arziki ne, ya ce rashin karfafawa jami'o'i gwiwa ta hanyar sayan fasaha su takan sanya su kullum ya zama masu karantarwa akan takarda.
Ba wani kamfani da na sani a Najeriya da yake ba jami'a kuɗi don a yi masa bincike. Idan suka fara wannan gasar na neman waye zai ba da kuɗi a yi bincike, aka rinka tumbuɗo musu kuɗi, suna fitar da hikimomi kala-kala, to a nan jami'a take fice. Ba wai a yawan kuɗin da gwamnati take iya ɗauka ta jefa mata ta ce a in kika gina ajujuwa da yawa da kuka ɗau malamai da 'yan makaranta da yawa, bicen jami'a shine za ta iya bincike ta kawo wani abu da zai taimaka al'umma. Misali yanzu sai wani kamfanin waya nan sai ce suna son su kirkiro wani abu a cikin waya, sai su debi kuɗaɗe da yawa sai su ba jami'a, sai ta taimaka musu ta musu bincike ta su za su samu kuɗi, sannan al'umma za ta karu. Wanda suke da daman kera abubuwa a cikin mu ba a ba su damar su yi. Mu da kawai muke saya daga wasu kasashe mu ci, kuna rage wasu abubuwan da kuke karɓa daga kasashen Turai, kuna kokarin ku gina naku, bincike zai fare muku amfani. Sai mun rage dogara gaba daya akan abubuwan waje, mun fara tunanin dogara akan abubuwan mu.
Dokta Bawo ya nuna tusu Turawa wasu mayun mutane bane waɗanda Allah ya halitti kokolosu dan su iya kera wani abu. Kowa ma zai iya irin wannan binciken,
kowa ma zai iya in dama ta samu, sannan kuma in matsuwa ta samu. Kana da damar ga abun a hurin ka, sannan kuma ka matsu kana son abun, duk kokolwan mu daya ce. Kawai mu tun farko bamu samu matsuwa ba, sannan kuma bamu samu dama ba.
Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce rashin nasarar yaki da cin hanci zai ci gaba da hana Najeriya zama cikin masu arzikin masana'antu.
Da masu mulkin da mu mabiya sai dukkan mu mun ci ahir. Ba abin da yake damun Najeriya yau irin cin hanci da rashawa, shine umul abaitsun duk fitinan da muka shiga. Ba hanya, ba makarantu, ba asibiti, ba zaman lafiya, ba wane ne. Dukka idan ka duba, yo tattalin arziki kadai ne. Zaka dibi ruwa a kwando ne wanda zaka tare wani abu, to yadda cin hanci da rashawa yake barna kenan. So zancen tattalin arziki yayi kyau ba zai yiwu ba. Can wai mu zai wannan 2020 wannan mafarki ne.
In ka ɗebe noma da kiwo da kuma ma'adinan da akan gano ta hanyar dabarun gargajiya, akasarin masana'antun Najeriya ba sa aiki. Sai ka tarar harabar wasu kamfanonin da injuna masu tsatsa ko kuma ciyawa ta mai gurbin inda akan loda kayan da akan kera a tarihi can baya kenan. In a damuna ne ma kana shiga harabar irin waɗannan tsoffin kamfanonin, kwaɗi ne za su yi maka maraba. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da la'a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aisha Sule ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule dauke da shirin.
Amin amin tuma amin ya Allah. Amin amin tuma amin ya Allah.
cikin wannan shirin za ku ji ci gaban tattaunawa da muka yi akan complementary and alternative medicine, wato magunguna irin na gargajiya da ake haɗawa daga itatuwa da tsirrai. Za ku ji Malam Lawal Adam Giginyu, masani ne akan harhaɗa magunguna irin na tsirrai da itatuwa. Tambayar da na yi masa ita ce, menene alfanun wannan cibiya da gwamnati ta kirkiro na bincike da kuma harhaɗa magunguna na alternative medicine? Ga abin da Malam Lawal Adam Giginyu yake cewa.
Ajiya maganin maganin gargajiya da daddan magana ce wacce ta daɗe a yankuna na duniya tana taka rawa. Akwai manya-manyan nahiyoyin da magani ya daɗe, to sun daɗe daman suna kan aiki na maganin gargajiya. Aiki na gaske cikin bincike da nazari. Idan muka ɗauka kamar India, wanda suke da abin da ake kira Ayurveda Philosophy of Traditional Medicine. Wannan Ayurveda na tsarin maganin gargajiya ya kai shekara 2500 baya ana amfani da shi. Sannan akwai Chinese TCM, wato Traditional Chinese Medicine, wanda shi ma ya kai shekaru 3000 baya ana amfani da shi akan hanyar waraka ke samar da lafiya. Idan muka ɗau ɓangaren musulmi da girkawa, akwai tsari na Greek ko Arabic wanda ake kiransa Yunani medicine, wanda shi ma ya faro tun lokacin shekara 332 baya kafin Annabi Isa, ta hanyar wani masanin falsafa Aristotle. Daga baya Hippocrates shi ma a shekara ta 460 ya ɗora akan inda ya tsaya. Ya ci gaba da aiki akan abin da Aristotle ya fara. Shi ma daga baya Avicenna, wanda ake kiransa da Ibn Sina, shi ya zo ya bunƙasa fannin na Yunani medicine, wanda ya zamana ya yi aikin da ƙasashen Turai. Daga baya littafinsa Kanun nasa shi ake karantawa a jami'o'i game da abin da ya shafi ilimin dubu, wato abin da ya shafi magani na gargajiya da ma zamanin a ciki aka iman abubuwa. Tun ga shi al'amari ne wanda yake da dogon tarihi da dogon asali yadda yake tafiya. Daga baya Turai masu ma suka shigo cikin harkar maganin gargajiya, European Traditional Medicine, wanda wani masani da ake kiransa Paracelsus ya fara a shekara ta 1492. Da ƙarshe Samuel, wani doctor, wato masanin lafiya, shi ma ake cewa Dr. Samuel Friedrich, shi ma shigo ya ɗora daga inda ya tsaya a shekara ta 1755, wanda shi ya fito da homeopathic theory ko philosophy na similia similibus carantua, wanda yake nufin cures poison with poison, ko poison cures poison, ko like cures like. Shi ne abin da suke ce, wato a warkar da cuta da irinta, ko kuma warkar da ciwo da ciwo, ko kuma warkar da dafi da dafi, haka suka kira shi. Wannan babban theory ne, wato babban tsarin magani ne wanda ya daɗe. A tun wancan lokaci ake ta aiki da shi, wanda ko a yanzu ma ana aiki da shi. Kamar kika ɗauka abin da ya shafi folio da ake yi ta kyanda, ai ana yin ta ne don a jefa ƙwayoyin cuta raunana na kyanda a cikin jikin mutum, saboda vital force, wato dakaru masu yaƙar cututtuka a cikin jiki, su yunƙura su yaƙi da su. Suka yunƙura suka yaƙi da suka gama da su, to sun gane yadda suke da lokacin da manyan masu ƙarfin za su taso cututtukan kyandar su da wuri su yunƙushe su kafin su ƙarfi. Saboda mai, saboda sun taɓa yaƙi da ire-iren su, sun gansu a tsakanin su. Wannan shi ne wannan tsari na similia similibus carantua. Daga baya Dr. Kansa Seramaki shi ma ya kirkiro da nasa sabon salon na magani na gargajiya da ake kiransa electrohomeopathic philosophy a shekara ta 1809, wanda yake kiransa similia complex carantua, wato ana za a warkar da ciwo ne da plant. Wato ana warkar da cututtuka ne da dukkan abu na asali, a warkar da cuta let nature cures, a bar asali ta yi waraka, kar a shiga kai a yi mata shishige da kimiyyar zamani. Wannan ya nuna tsari na tafiyar maganin gargajiya haja ai da tsadan abu ne, kuma ana ta kansa da haka. Wannan bunƙasa da kuma ƙarfi da harkar maganin gargajiya ta yi a duniya a wannan lokaci yasa ya zamana su a wancan yankin ba suna da kundayensu na ilimin magungunan gargajiya, wanda suke tafi da al'amuran harkar gargajiyarsu tare da zamani, na zamani daban na gargajiya daban. In kuma ta ɓaci sai sa su yi tare akan cuta, ko a fara gwada wancan wancan bai ba a koma wancan. haka tsarin da ake ciki a kenan. Daga baya Majalisar Dinkin Duniya an ce an samu resolution ne na World Health Organization bangaren abin da ya shafi kimiyya a bangaren wato duniya lafiya, ƙungiyar duniya da take kula da bangaren lafiya an samu resolution tabbatar da cewa lallai a yi amfani da magungunan gargajiya. Wannan ya faru ne a tun a shekara ta 1977 wanda aka yi shi declaration da aka yi a almata da aka yi a Rasha, ya zamana an sako magana maganin gargajiya a matsayin primary health care, wato hanyar da za a bi domin samar da lafiya. Wannan ƙungiyar World Health Organization ita ta yi endorse akan wannan al'amarin a wannan shekara ta 1977. Daga nan kuma wato a shekara ta 1989 World Health Assembly ita kuma ta yi adopting wannan declaration din na World Health Organization. Jalilai adopting din wannan al'amari a shekara ta 2009 ita World Health Assembly din ta nemi Director General na World Health Organization ya update ya bayanin yadda za a bi strategy tsarin da za a bi domin aiwatar da tsarin TICAM, shine traditional complementary and alternative medicine a duniya baki daya. To haka suka fara fitar da strategy tsari tun a shekara ta aka ce aka fara wannan motsin shekara ta 2002-2005 aka yi ta motsawa ana ta aiki, amma dai an daɗa update ne a shekara ta 2009 aka daɗa birin ƙasa abin da aka yi a baya. Sun fitar da tsare-tsaren da za su ci gaba da shi tun daga wato za a yi aiwatar da shi a fara gwada shi tun daga shekara ta 2014 zuwa 2023. Bayan bincike da aka yi in kika koma kamar bangaren America ita ai ita tun a shekara ta 2000 National Center of Complementary Alternative Medicine ta abin da ya shafi America a watan Mayu suka fara aiki tare da National Institute of Health ta nan United States akan maga suka yi bincike suka gano cewa kusan kaso 36% na mutanen America suna amfani da maganin gargajiya a matsayin maganin wucin gadi. Wani lokaci su amfani shi wani lokaci kuma akan wani abu na musamman, amma kusan kaso 50% na mutanen America suna amfani da maganin gargajiya sosai a gudanar da rayuwarsu. Wannan ƙasa ce nan kamar babbar ƙasa wacce ta ƙware a kimiyyar zamani, amma ita ma ta yarda da aiki da maganin gargajiya da wani kaso mai tsoka da suke amfani da shi. Da muka duba ƙasarmu kuma kamar Najeriya dama, ai maganar hajiya ta daɗe a jasha. Wannan maganar ta maganin gargajiya ta daɗe tun 1999 a wani special health forum wato wani taro da aka yi a Secretariat ta Economic Community of West Africa da take Abuja a lokacin mulkin shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo. Shi ya ba da umarni da a kafa Natural Medicine Development Program, kafa tsari na burin ƙasa wato magungunan gargajiya wa zama an haɗe su a cikin aikin burin ƙasa lafiya na Nigeria National Health Care Plan, jefa su a ciki zama suna cikin bangare na burin ƙasa lafiya yadda za a tuntuɓi masanin kimiyyar zamani, haka za a tuntuɓi masanin maganin gargajiya akan yadda za a yi waraka da makamantansu. Don haka Nigeria Institute of Medical Research NIMR aka kafa federal government ta kafa ta domin ta ci gaba da aiwatar da wannan aiki. Mai girma shugaban ƙasa na yanzu Buhari ya su suka kirkiri department a ƙarƙashin Minister of Health wanda yake mai zaman kansa akan TCAM, Traditional Complementary and Alternative Medicine. Godiya ga Professor Isaac Adeyoli, Minister na Health da Hajiya Zainab Ojoji Sharif waɗanda su suke yunƙuri na ganin wannan mafarki ya tabbata gaskiya. To tun daga wannan lokaci aka umarci jihohi da sauran wannan su yunƙura su yi aiki tukuru, kowace jiha wacce ta tsaya da kafarta aka yunƙura domin samar da haɗin kai tsakanin masu ilimi na magungunan gargajiya haɗe a ƙarƙashin Minister of Health na kowace jiha su yi aiki tare domin a samar da wannan reshi na Department na Traditional Medicine ko Natural Medicine kowace jiha. Don kaga mamunan Hajiya Sharif Sule na da cikin wanda suka halarci training da aka yi akan domin neman certificate na aiki akan Natural Medicine din nan, wanda a nan Kano a ƙarƙashin jagorancin wani Dr. Bello a nan Kano wanda shi ne Director na National College of Natural Medicine, wanda reshi ne na Nigerian Council of Physicians of Natural Medicine, suka ba fara ba da kwasa-kwasai na certificate da diploma da degree akan magungunan gargajiya.
To masu sauraro, anan zamu tsaya da wannan batu namu na complementary and alternative medicine, wato magunguna da ake harhadawa daga tsirrai da kuma itatuwa. Za ku ji ci gaban wannan shirin idan kuka tara mako na gaba. Halin yanzu a madadin shi Malam Lawal Adam Giginyu, masani akan harkar magunguna da ake harhadawa daga tsirrai da kuma itatuwa wanda ke nan Kano, da kuma Julie Leathers Gresham da ta harhada shirin nan ya zo gare ku. Ni ce Aisha Sule, ku kasance cikin koshin lafiya.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
To a gaida Aisha ta Sule, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Hafizu Balarabe Busau, ya ce shihohin makwabtan jihar Rakatsina a Najeriya sai ku tashi tsaye haikan domin yin taka tsantsan da matakan kariya domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus da ta zama ruwan dare game gari a wannan lokacin. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rejau, ya ce assalamu alaikum bi Hausa, ya ce ku faɗa ma gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta dinga sa ido sosai don ganin tallafin da take bayarwa na rage radadin cutar COVID-19 ya isa hannun talakawan da ta yi domin su, domin wallahi so da yawa rijiya kan badarwa guga ta hana. Gashi kuma da cutar coronavirus da cutar yunwa dan jimma da dan jimmai ne.
A gaida Abdul Aziz Adili Toro, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice. Takaice, Amurka za ta dakatar da kudaden da take baiwa hukumar lafiya ta WHO, a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi hukumar ta duniya na nuna bambanci tare da fifita China a kasar da cutar coronavirus ta fara bulla. Shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki hukumar lafiya ta WHO wadda ta yi kira ga kasashen duniya su haɗa kai su taimaka wa juna, bayan da Trump din ya zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da marawa China baya. Ya kuma yi barazanar dakatar da hukumar agajin kuɗi. Kasuwannin hannayen jarin Turai sun nuna alamun cillawa a yau Alhamis, yayin da kasuwannin hannayen jarin Asiya suka ci gaba da cillawa a birnin Frankfurt. Hannayen jarin kamfanin London FTSE da DAX Index sun cilla da sama da rabin kaso ɗaya cikin ɗari, yayin da kamfanin CAC 40 na Paris kuma ya ɗanyi ƙasa da hantsin yau a kasuwar hannayen jari. Hukumar kwallon kafa ta kasar Burundi ta ci gaba da gasar zakarin kasar duk da hadarin barazanar mutuwa daga yaduwar coronavirus. Shugaban China Xi Jinping ya ce zai ba kasashen Afirka goyon baya tare da kula da kuma tallafa musu, musamman ma kasar Afirka ta Kudu, wajen yaki da annobar COVID-19. Masu sauraro, anan zamu dasa aya, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham wacce ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya, amma sai a dakaci shirin yau da gobe.